وعلى رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا بيو غواتن ذو الحجة واتنا قوم شابيو أجيرو متنم مسلم هجرا من زان الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا تدبو إلي بيدا أربعين yakara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillati al ahkam na al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala sanan muna cikin babi wanda yake magana bisa kan al adhan kiran sallah kenan zamu tashi bisa kan hadisi na 205 insha Allah ta'ala kun 204 walahu anabin umar radiyallahu anhuma jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam bayna al-maghrib wal 'isha bi iqamatin wahidatin wa zada abu daud li kulli salati wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhumā kenan muslim yana da riwaya daga ibn umar yadda Allah ta tabbata a gare su wanda yake cewa cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sallan magriba da isha'i bi iqamatin wahidatin da iqama guda daya wazada abu daud ya kara li kulli salatin ma'ana kowace sallah ya mata iqama daya wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhum aw ta riwaya tashi yace bai yi kiran sallah ba a guda daga cikin biyun wannan hadisin yana nuna kenan da lokacin da za a hada salloli guda biyu to kiran sallah guda ya wadatar ana iya kowace ayi mata iqama amma kiran sallah da an yi guda shikenan wa annabi Umar radiyallahu anhuma wa Aisha qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibn ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaihi wa fi akhirihi idrajun wannan hadisin daga Ibn Umar da Aisha yardan Allah ta tabbata a gare su suka ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna bilalan yu'adhdhinu bilailin lalle ne bilal yana kiran sallah da daddare fakulu washrabu to kuci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah wa kana rajulan a'ma kuma ya kasance mutun ne makahu la yunadi baya kiran sallah hatta yuqala lahu hasi an ce mashi asbahata kawai gari muttafaqun alai wannan hadisin manzo Allah sallam ya ce bilali yana kiran sallah ne bilailin da sauran dare kamin alfajiri kullu kenan wannan kuma dalili ne da yake nuna mana halaccin yin kiran sallan asuba kamin lokaci sauran salloli wanda ba asuba ba a kiran sallan su sai lokacin sallan ya shiga babu wata sallah da ake kiran sallan ta kamin lokaci ya shiga sai sallar asuba ita kadai kenan sauran salloli duka idan aka yi kiran sallah kamin shigar lokaci to bai yi ba saboda shi kiran sallah sanarwa ne game da lokacin sallah yayi amma sallar asuba an ware ta cewa saboda ita lokaci ne wanda mutane suke kwana idan aka yi cikin dare kamin bullowa alfijir wato zama kenan ba dai kamar yanda wasu malaman fiqh suka ce ba tsakar dare tunda malaman Hanabila su sun ce in dare ya raba tsaka kawai ya ana iya rangada kiran sallah na farko to kaga wannan ya dan zarci domin an yi shi wannan lokacin ma'anar da ta sa ake yi babu ita sai mutun ya halka har ya koma kwana ba a yi sallah ba don haka ba tsakar dare ba ake yi babu wani tazara tsakanin shi da kiran sallah asuba sosai shi ana yin shi na farko wannan saboda mutane su shirya su tashi kamar yanda wani hadisi ya faɗi ya bayyana dalilin da yasa ake son a yi kiran sallah asuba wannan na farko kamin bullowa alfijir yace li yuqiba na'imakum wa yarji'a qa'imakum domin ya halkar da wanda yake kwana daga cikinku kuma domin wanda yake sallah yake tsiyamul layli kenan ya dawo daga sallar shi tabbatar da lokacin sallah asuba yayi ya kikkimtsa ya shirya shi yasa ake yin shi to bilal yu'adhdhinu bilailin yana kiran sallah ne cikin dare kamin bullowa alfijir fakulu washrabu to kuci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah to kaga sai aka ce kuci ku sha saboda wanda za ya yi azumi dan an yi kiran sallah kamin alfajiri ya bullo wannan bai haramta mai cin abinci bai hana shi ya ci bai hana shi ya sha abin shi kenan saboda ba lokacin bullowa alfajiri bane kiran sallah ne na farko na sallah asuba don haka manzo Allah ya ce shi Bilal shi yake wannan kiran sallah kamin alfajiri ya bullo don haka ku musulmi da kuke da niyyar yin azumi kar kiran sallar Bilal ya hana ku cin abinci fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yunadi ibnu ummi maktum har sai ibnu ummi maktum yayi kiran sallah to ibnu ummi maktum shi kuma yana kiran sallah ne kamar yanda wato mai riwaya yace ba ma yayi kiran sallah shi sai an tabbatar mai da cewa hasken sahiya ya bayyana saboda shi mutum makahun kaga wani hadisi kuma ya nuna cewa babu wani tazara tsakanin kiran sallan Bilal kin da shi ibnu ummi maktum sai dai tazaran da ke da kai kai bai wuce wanga ya hawo wanga ya sabka ma to kuma fa'idar da ke cike ita waccan riwaya shine yana nuna maka cewa wato lokaci ko da dan kadan ne ke da kai tsakanin bullowa alfijir da kuma da kahin bullowan shi to ya halatta ka cika sha cikin wannan lokaci dukan kanta shi tunda wata riwaya ta ce babu wani lokaci tsakanin su mai yawa sai dai kamar wanga ya hawo wanga ya sabkan to sai manzo Allah ya ce ku yi ta cin abinci ku yi ta shan abin sha kenan mai azumi an ba shi damar zai yi ta cin abinci ko da kyabtawa ta yi saura alfijir ya bullo indai bai bullo ba kana iya yin loma bakwai ya halatta kai don haka fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum ku ci ku sha har sai ibnu ummi maktum ya yi kiran sallah wa kana rajulan a'ma ibnu ummi maktum ya kasance mutum ne makahu kaga wannan hadisin cikin shi kuma akwai karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda biyu a Madina ko da Bilal da ibnu ummi maktum kuma dukkanin su muhajirai ne hijira suka yi daga makka zuwa Madina dan haka wannan su ne masu kiran sallah bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sannan kuma cikin hadisi akwai karantar da mu halaccin a iya daukan mai kiran sallah bi ko makamancin haka a masallaci guda babu matsala yana zama na masallaci ba mai kiran sallah guda bane ba matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallan shi ba guda bane kadai yace wa kana rajulan a'ma ya kasance mutun ne makahu shine wanda aka sabkar da abasa wata walla akan shi an ja'ahul a'ma don haka yana cikin sahabbai masu daraja Allah ya sabkar da sura yana wato kariya gare shi yana fada wa yake ma fada da zargi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ma fada don a nuna musulunci ba addini bane na wariya ko kuma rena mutum saboda yanayin halittar shi ko kuma wato wata kira da Allah ya mashi kawai ka wulakanta shi ko ka rena shi inna akramakum indallahi attaqakum wannan ba karamin darasi bake da kai cikin abasa wata walla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran al'umma ya fi wani mai dabi'a kirki ya fi wani mutumin kirki zama mutumin kirki babu shakku manzon Allah bai wulakantar da mutum bai cin mutuncin mutum amma kawai Allah ya sabkar da wannan abin ne dan su zama darasi ga sauran al'umma da kuma masu wa'azi kar su ce a su lamarin su kawai da masu kudi ne sha'anin su masu kudi ne talakawa ba su cikin lissahi shi yasa ai kaga cikin bayanin sai da aka jama wato sauran musulmi kunne ko aka ce amma manistaghna amma wanda ya nuna ya wadatu daga shi bai ma da buƙatar ya zo ya zauna ya saurari wa'azi fa anta lahu tasadda kai kana mai kokarin bujurowa gare shi shi kake so kama yanda ya nuna ba ya so ina ruwanka da shi shi ma shi ya nuna bai da buƙatar Allah kai kuma zaka nuna kana da buƙatar shi dan haka yace amma manistar na fa anta lahu tasadda sai Allah ya ce wa ma alaika wace responsibility ke da kai akan ka Allah ya zakka idan bai tsarkaka ba in ya zama halakkake dan wuta tababbe wannan nauyi Allah ya dora maka babu wannan nauyin da Allah ya dora maka idan ya zama ba mutumin kirki ba ko kuma ya halaka wa ma alaika Allah ya zakka wanda a cikin wato sabkar da abasa wata walla kaga salo ne na karantarwa irin na Allah subhanahu wataala domin manzo Allah sallam bai yi ma makahan nan magana ba ko ya mai magana bai mai magana ba bai zage shi ba bai tsawace shi ba kawai dai gince huskan shi ya nuna bai ji dadi ba yana mai magana kuma shi yana magana da manya su Abu Jahalin ko yana magana da manyan kafirai na Makka kuma gashi shi makaho yazo tana yiwa dalilin ganin shi kawai su ji ba masu da buƙatar musulunci tunda musulunci addini ne na wannan miskin ne talakawa makahi to she manzon Allah ya ji bai ji dadi ba daidai lokacin da yake tattaunawa da waɗannan manyan na Makka shi kuma makahon nan yazo shi kuma makaho ne bai san abin da ke faruwa ba kaga kila inda yana gani da shi ma ya dan kimtsa kanshi ya ja baya ha kari to bai sani ba ya dai ji alamun muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sai daga sautin shi ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya ma'aikin Allah sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai to malamai suka ce kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ya cutar da shi ba ko ya wulakantar da shi ko ya wohintar da shi domin duk mutumin da ke son ya cutar da makaho to ba da just zai cutar da shi ba ina ran makaho da wata just inka in ka gace na fuska ya san kai bai ma san kai ba idan makaho ko hararan shi kai ya san kai haga in dai kana son ka cuci makaho ko ka magana ce za kai ji zahin ta ko sai ka nemi wata bakan magana ka dabka mai to manzo Allah ya kowa dabi'un kirki bai magana ba bai zage shi ba bai mashi tsawa ba bai ce mai dakata ba bai ce mai kai hira muke tattauna a kawai dai fuska ya dan gace ne to shi kuma Allah yana gani da haka Allah ya ce abasa ya gince huska wata walla ya juya bayan shi an ja ahul a'ma saboda makahu ya zo mashi to kaga kuma salan da aka sabkar da shi ba a gaya suna ba ko ba a gaya suna wanda ya haka ba to shi yasa dai wato akwai hikimomi kwarai cikin wannan karantar wato shi yasa bayan an sabkar da wannan sura ta abasa ta wuce sai manzon Allah ya kasance duk in ya ga wannan sahabin sai ya tarbo shi ya ce maraba da wanda aka zarge ni akan shi sai ya bashi waje ya zauna ya ci gaba da girmama shi da mutunta shi akan haka to shi ma yana ɗaya daga cikin masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai riwaya yake cewa mutun ne makahu la yunadi ba ya kiran sallah hatta yuqala lahu asbahata asbahata har sai an ce mai wato kawaye gari kawaye gari muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaici wannan kenan shi ibnu ummu maktum in yayin kiran sallah to garanti ne yake da kai cewa asuba ta yi alfajir ya bullo domin shi sai ma an gaya mai cewa sahiya ta yi sannan yake amma bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana yi ne da sauran dare kamin bullowa alfajir wa fi akhirihi idrajun kuma a karshen riwayar nan akwai idraj menene idraj mai baquniya yace wal mudarajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir riwayati tasalat yace wal mudarajatu fil hadisi abinda ake cewa mudarajatu a cikin ilimin hadisi ma atat min ba'di alfadhir riwayati tasalat shine abinda yazo ya hadu da maganar manzon Allah bayan cikin lafuzan marawaita dan haka in marawaici ya kawo maganar manzon Allah bayan ta kare shi ma sai ya kawo bayanin shi ko dai sharhin shi ko kuma karin bayanin shi to wannan shine ake cema al-idraju a ilimin hadisi kenan wannan shine ake cema hadithun mudrajun to hadisi wanda yake tattare da wata magana wadda ta marawaici ce ba ta annabi ba ce to wannan cewa ya kasance mutun ne makahu ba ya kiran sallah sai an ce mai sahiya ta yi sahiya ta wannan ba maganar annabi ba ce ko marawaicin ne yake son ya ƙara bayyana wa mutane cewa wato wannan abin kenan shi garanti ne da ai kiran sallah kawai al-fajr ya bullo to shi yasa yace wa fi akhirihi a cikin karshen wannan hadisin idrajun akwai idraj kenan akwai wato bayani karin bayani na marawaicin hadisi misalin idraji cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cewa kullu ummati ya ji manzon Allah yana cewa kullu ummati yud'auna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min athar alwudu' ko sai yayi karin bayani yace fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al mun karanta cikin babi na alwala ko naka wannan idraji kenan wa nabin umar radiyallahu anhuma anna bilalan azana qabla alfajr daga ibnu umar yadda Allah ta tabbata a gare su lalle bilal yayi kiran sallah gabanin hutowa alfajr fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarji'a sai manzon Allah ya mai umarni ya koma fayunadiya ya sake kira yayye kuwa ala yace ku saurara jama'a innal abda nama lalle bawa kwana ne rahu abu dawud da'afa wannan riwayan yana nuna bilal yayi kiran sallah kamin alfajr ya bullo sai manzon Allah yace ya koma ya yi shila ya sanar da mutane cewa to wannan fa an samu akasi kuskure ne aka samu kwana ne ya dauke ni na sha'afa na rabka na sai nayi tunanin alfajr ya bullo na zo na kwala kiran sallah a zai bai bullo ba to amma hadisin mai rauni ne dan haka ba a gina hukunci akan shi hadisi bai inganta ba dan in ka kalli hadisin zaka ga ya kamar ya ci karo da wancan na hurhu wanda muka gama karantawa yanzu domin shi wannan wanda muka gama karanta ya nuna ana kiran sallah asuba cikin dare kamin alfajr ya bullo ko to shi kuma wanga ya nuna a ga wani nan ya kiran sallah kamin bullo alfajr an ce ya je ya bayani ya je ya ce a matsalar kwana ce aka samu da rabkana da sha'afa saboda haka wannan hadisi ba aiki da shi idan da ka ce to wannan hadisin ya ci karo da wancan sai a ce eh wancan sahihi ne ingantacce an ga kuma da ifi ne wato lalatacce wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin to kan mu je ga wannan hadisin a banda kiran sallar asuba akwai sallar juma'a da ita ma Uthman bin Affan ya sunnanta yin kiran sallah na farko kamin wato lokacin ta yi da shugowa yin kiran sallah na farko kamin lokacin ta wannan Uthman bin Affan yardan Allah tabbata a gare shi a zamanin shi ne aka fara kiran sallah na farko a sallar Juma'a shi yayi umarni a dore dalili kuma shine saboda jama'a sun yawaita musulmi sun yi yawa a lokacin a Madina suna harakoki daban-daban idan ka ce sai lokacin juma'a kadai ai kiran sallah a zo to wata kila wani bai samu dama ya kikkimtsa shi shirya musamman juma'a ita ma tana buƙatar shiri da yin wanka da gyara jiki sosai domin aji to shi yasa sai Usman yayi umarni a dore yin kiran sallah na farko zamanin manzon Allah ba ai zamanin Abubakar Siddiq ba ai zamanin Umar ibn al-Khattab ba ai zamanin Usman bin Affan ne yardan Allah tabbata a gare shi musulmi sun yawa sosai sun shagaltu da harakokin kasuwanci da kiyo da noma da sauran harakoki na rayuwa sai yayi umarni a dore yin kiran sallah na farko ran juma'a saboda a dora fadakar da musulmi shi yasa kiran sallan ma da aka fara shi cikin kasuwa ake zuwa ayi shi aka ji cikin kasuwa sai ayi kiran sallan farko kenan kamar ana ga yan kasuwa ku kama jikin ku juma'a za ai kowa ya je ya shirya ya rabu da sayi da sayarwa to wannan kaga shi ma sunnar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam duk da ba shi yace ayi ba ko me yasa domin akwai jahilai wanda kake jin suna bada misalin wannan da wannan wai bid'a eh to yanzu ga Usman nan ya karkaro kiran sallah shi ma bid'a ne to kaga wannan ba karamin jahilci bane da duhun kai yana nuna cewa kan na hanzu cikin tukunya yake bai ida hutawa ba domin inda kan ya fito daga tukunya mutum bai fadin haka Usman ne zai aikata abu ka kalle shi ka ce ya bid'a ba shi baya cikin khulafa'ur rashidun da manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati sai ya ce me wa sunnata ashe su ba su da bid'a sai dai sunna ko wa sunnatil khulafa'ir rashidin manzon Allah ya ce ku lizimci wato koyi da sunnata da kuma sunnar halifofi shiryayyu su Abubakar da Umar da Uthman da Ali yadda Allah tabbata gare su wayannan hudun yana cikin nuna dakikancin mutum kaje yana bada misali da aikin su bid'a ne dan nan na mutumin bai ma san inda alƙiblar bid'a ta sa gaba ba kwata kwata dan haka ba a cewa Umar yayi bid'a kamar yanda suke cewa wai kiyamul layl ma da ake Umar ne yazo yace ni'matul bid'atu hazihi haka bid'a ce Umar ya ce bid'a ce da kanshi kuma waye da sauran maganganu to wannan babu hujja ga jahili shi Usman bin Affan ba a cewa yayi bid'a a cikin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa aikin shi sunna sunan shi ba bid'a ba sannan bugu da ƙari malamai sun ce kiyasi ne yayi da sallar asuba inda sallar asuba ita abin da yasa ake kiran sallah na farko sannan kuma a zo ayi nabi kan lokaci domin saboda a fadakar da masu kwana to ita ma sallar juma'a tana buƙatar wannan saboda mutane sun shagaltu da al'amurra daban-daban kuma musamman lokacin da musulunci ya ƙara samun al'umma suka ƙara yawaita don haka kiyasi ne yayi sannan kuma sunna ce ya tabbatar wannan hadisin na gaba shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhinu to ku dora fadin kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake fadi muttafaqun alaihi wallahi bukhari an muawiya radiyallahu anhu mithluhu bukhari yana da riwaya daga muawiya kwatankwacin wannan hadisin yana wannan ya karantar da mu cewa in mai kiran sallah yana kiran sallah to za ku dora fadin kwatankwacin abinda yake fadi ba damar mai kiran sallah yana kiran sallah kai kana wani larabci daban ko kamar yanda suke yi ana Allahu akbar ka duka mata salatu ne yace aqama Allahu adamu ha kowaye to gaga wannan larabcin da kake yi ba san daga inda ka karanto shi ba abinda dai manzon Allah ya karantar da al'umman shi shine su dora maimaita irin abinda mai kiran sallah yake fadi wal muslimu an umar radiyallahu anhu fi fadl alqawl kama ya kudul mu'adhdhin kalimatan kalimatan a muslim yana da riwaya daga umar da Allah tabbata gare shi a ragowar zance kenan cikin ragowar maganan cewa a dora fadin abinda mai kiran sallah yake fadi kalimatan kalimatan yace kalima kalima zaka dora fadi in mai kiran sallah ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar kalima kalima haka zaka dora fadin kwatankwacin yanda yake fadi shi wal hayalatayn banda hayalawli guda biyu hayalatayn sune hayya alas salati da hayya alal falahi su ake cema kenan hayyalatayn wannan shine abinda malaman larabci suke ce masa annahatu annahatu a larabci shine jumla wadda take mai girma sai a takaice ta a cikin wata kalima ana fadin ta kamar a ce hawqala in mutun yace la haula wala quwwata illa billah shine hawqala ko an ce maka hawqil ana nahin kinan ka ce la haula wala quwwata illa billah a ce basmala mana ya ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce basmala ibrahim ibrahim ya ce bismillahir rahmanir rahim hawqala ibrahim ibrahim ya ce la haula wala quwwata illa billah hasbala ibrahim ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kun to wadannan shine ake ce ma annahatu wanda jumla mai yawa ko kuma a ce istarja'a ibrahim idan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a ce istarja'a an ce istarja'a mai fasaran shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan takaicewa ne akai ko a ce hamdala ibrahim ana ibrahim ya ce alhamdulillah to da sauransu wannan shine annahatu a larabci to in aka ce wato hayya alal muazzin ma'ana mai kiran sallah ya ce hayya alal hayya alas salati ko hayya alal falah to shine yace siwal hayalatayn fa yaqulu si anan wajen hayalatayn mutun zai ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah yana haka mutun zai fadi ma'anan shi babu karihi ko babu dubara babu karihi sai dai ga Allah shine ma'ana in kace la haula wala quwwata to me yasa mutun zai fadin haka anan in an ce hayya alas salah sai ce la haula wala quwwata illa billah in an ce hayya alal falah sai ce la haula wala quwwata illa billah abinda yasa zai fada haka sauran wajajen ba zai fadi ba saboda nan mai kiran sallah yana cewa ne ku gabato zuwa sallah ko hayya alas salah gabato zuwa ga sallah kenan shi kuma gabatawa yana buƙatar tashi ka miƙe tsaye kai tahiya sannan ka tunkaro masallaci to shi kuma wannan sai da taimakon Allah in Allah bai ga dama ba baka isa ka tashi ba ko dan haka Allah ta'ala shine wanda ya kin ya ga dama abe yake yi wa in bai ga dama bai yi wa to shi yasa nan ake cewa la haula wala quwwata kenan ba ni da wata dubara ko wani ƙarfi na in miƙe in cira in yi tahiya in karba in zo wannan sai in Allah ta'ala ya kama idza lam yu'inka Allahu fi ma turiduhu fa laysa li makhluqin ilayhi sabilu wa in huwa lam yurshidka fi kulli maslukin balalta walau anna samaka dalilu dole Allah ta'ala sai ya taimake ka cikin lamuranka kadai sannan suke yiwa to shi yasa yake cewa anan la haula wala quwwata illa billah wa an usman bin abil as radiyallahu anhuma qala يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال انت امامهم واقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وانا حديث daga عثمان ابن ابي العاص يردن الله تثبت اغريش عثمان ابن ابي العاص واتو يا كسانشي يانا قرمي cikin tawagar saqifa wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 9 wato suka gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan tawagan na mutanen Taif wanda suka zo to da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san an yi musu wasu ƴan dakuna a cikin masallaci suna kwana nan wurin suna koyan ibada suna koyan wato karatun alqur'ani da sauran sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wato suka tashi tahiya za su koma to shi wannan Uthman ibn Abi al-As yana da mutun ne mai fahimta duk da karami ne amma yana da fahimta kwarai sai ya nemi manzon Allah ya sanya shi shine limamin jama'ar shi in an koma gida yace ya rasulullahi ja'alni imama qaumi ya ma'aikin Allah ka sanya ni in zama limamin mutane na sai manzon Allah ya nada shi shine limami shine jagoran su kuma wannan ya nuna cikin wannan akwai nuna halaccin malamai suka ce ya halatta mutun ya nemi a bashi wani matsayi a cikin addinin musulunci inda ya tabbatar da cewa ya cancanci matsayin kuma zai iya yin aiki wannan ba matsala matsayin da bai halatta ka nema ba shine na duniya kace a sanya ne cikin dipite wannan bai halatta ba ka nema ko kace a kanya ka minister a sa ka zama minister wannan bai halatta ba amma in dai matsayi ne wanda zaka yi wa Allah aiki ciki wannan ya halatta ka nema kuma neman ka ya zama ba dan kwadayin matsayin ba dan kwadayin ladar da zaka samu karkashin matsayin wannan shine dan haka neman matsayi dan ka ma Allah aiki ka samu lada ya halatta daga cikin abin da yake nuna ya halatta karara aya alqur'ani annabi yusuf alaihi salam yace qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim yace yace ma shugaban Misra ya sanya shi a matsayin wanda zai dora kula da taskokin arziki na Misra ko yace a bashi wannan bangaren ya zama wanda zai kula da arzikin Misra gaba ɗaya saboda mi yace domin saboda inni hafizun dalili biyu na farko ni kwararre ne a wajen abin da ya shafi economy yace ina da kwarewa da gogewa wajen tattalin arziki da kuma sanin yanda ya kamata a tafiyar da shi musamman ma ya bada labari na gaibi ko wanda Allah ya sanar da shi fassar mahalikin da ya cewa nan gaba za a yi shekarun yunwa za a shiga bala'i to tunda za a shiga yunwa akwai buƙatar kwararre ko wanda zai san yanda zai tafiyar da lamarin mutane in ba haka ba za a yi ta mutuwa to dan haka sai ya ce ij'alni ala khaza'il ard wan jankotan abarin da shi yace dalili inni hafizun ni mutun ne mai kiyayewa wannan bangaren sannan kuma alimun kwararre ne masani ina da masaniya akan shi dan haka sai ya nada shi ko sannan kaga ya nuna halaccin mutun ya iya neman wani matsayi don yayi ma wato al'umma hidima ya samu lada amma in danka nemi matsayi ne ka samu duniya to wannan an hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kar wanda ya saki ya nemi shugabanci domin duk wanda ya nemi shugabanci aka bashi wannan shugabancin saboda ya nema to za a barin shi da shi haka manzo Allah yace wa in utitaha am mas'alatin wakilta ilaiha in dai aka baka shugabanci akan kai ka ne ma ka roka to za a barin ka da shi wa zai barka da shi Allah zai barka da shi mutane za su barin ka da shi saboda kai ka ne ma haka da an nada ka sai a zara ma ido duka shi kuma lamarin dama sai mutane sun kama yake yiwa to sai su ki kamawa kawai Allah jira a gaya za kai to in ka kin sai ki kama kuma sai al'amura su lalace sai a dawo a ta zargin ka a samu matsala manzo Allah yace in kuma aka baka shugabanci ba tare da kai ka nema ba o inta alaiha za a taimake ka akan shi Allah zai taimake ka ko mutane za su taimake ka saboda su suka matsa shi kai kai kana a suka jawo ka da ƙarfin tsaya kaga dole su kama ma ko to in mutane su ne suke son ka suka dora ka akan matsayi yanzu duk yanda za a kai nasara sai sun bi duk hanyoyin da za a bi a samu dace su za su kama amma in kai ne kawai da ƙarfin tsaya ka zo ka kutsa kanka ba asanka kai ta da barbaru kana billahi allazi ai inna hauza ku ji dadi inna hauza ai kaza za ai kaza sai ka hau shikannan kan sai Allah ya barka da abun kuma mutane su zura ma ido su ta zargin ka zagi na sahe daban na mareca daban na rana daban dan haka wannan hadisin cikin shi akwai nuna mana halaccin mutun ya nemi a bashi limanci idan ya tabbatar da ya iya musamman ma lokacin da mutum yake gudun ka a zo a sa wanda bai cancanta ba kuma gashi shi ya cancanta to wannan lokacin kaga banna ce ba daidai bane ko da alƙalanci ne in kana ganin cewa wanda za a kawo gurbin akwai yawar ba kwararre bane za a samu matsala to nan ya kamata wato ka nema da kanka dan haka dai a takaice Uthman ibn Abil As shi ya nemi manzon Allah ya sanya shi limai kuma manzon Allah ya sanya cancanta ya san yana da ilimi fa qala he manzon Allah ya ce anta imamuhum daga yau kai ne shugaban su kai ne limamin su manzon Allah ya nada shi ya ci gaba da jagorancin mutane a limanci da shugabanci har domin da an nada ka liman to kai ne shugaba saboda shi imamu kinan da kaza ana fadi yana da alaka da shugabanci duka biyun ko kamar yanda wani mai hikima yace yarban nabiyyu Abu Bakr lidinihimu fayu'linu liljam'u narbahu lidunyana manzo Allah ya yarda da Abu Bakr shine limami wajen addini ko dan haka su ma sauran sahabbai suka ce mun yarda da shi tunda dai an yarda da shugabancin shi a addinin mu to mu ma mun yarda da shugabancin shi a duniyar mu yaushe za mu yarda da shi a addini amma mu ki yarda da shi a duniyar mu kace dan haka suka gabatar da Abu Bakar bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace anta imamuhum kai ne shugaban su limamin su waqtadi bi adhafihim kuma ka dora ya tsaya matsayin shugaba tunda manzon Allah ya nada shi har Allah ya karbi ran manzon Allah ya ci gaba kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka samu larabawa na taridda to lokacin shi sai da yayi wata huduba gamsassa a Taif wanda dalilin wannan hudu bai tashi ya samu mutanen Taif Allah ya taimake su ba a samu wanda ya ridda bai bar musulunci suka gamsu kaga kenan ya zama kwararren limami dan haka wato ya tsaya matsayin limami jagora har lokacin halifancin Abu Bakar radiyallahu anhu shine sai lokacin Umar ibn al-Khattab yana matsayin imam jagora Umar ya cire shi daga nan wurin ya kai shi Amman da yankin Sahel ya ce shi zai dora shugabancin can wurin dan haka dai a takaice wannan shine عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه فقال أنت إمام واقتدي بأضعفهم من الله سنسلم يجي كما كدورا وتوكلا ودحال مهي روني دقا جكنس wannan kuma wato fadakarwa ce da ladabtarwa manzon Allah yi wa dukkan limami na duniya ashe abinda ake so ga liman ka kalli mahi rauni cikin masallaci sai kai sallar da ta dace da shi shine ma'ana waqtadi bi adhafihim kenan ka dora yin sallar da ta dace da mahi rauni a cikin su dan haka in ka kalli masallaci ga akwai wani tsoho to saboda shi yanzu za ka yi sallar da ta dace da shi baka kallon sauran shirga-shirga ka ce to ai masha Allah dukkan duka kwara biyu ne tsohiya adhafihim aka ce ka dora yi ko kenan ka dora yin sallar da ta dace da mahi rauni cikin masallaci manzo Allah sallam ya kasance zai zo ya kabarta sallah yana da niyyar zai tsawaita sallah amma da yaji kukan yaro karami kai manzo Allah ya fasa tsawaita ta manzo Allah ya ce saboda ka in tsanantawa uwar shi ka in takura mata san lokacin manzo Allah mata suna zuwa sallolin farilla sai su ma to da yaji kukan yaro shikenan kai sai ya sabata to yanzu kaga wani liman ba kukan yaro ba ko kukan kato yaji a san kato ba kuka sai bala'i ya kai bala'i to ko kukan kato yaji wannan sallai sai ya jata san meter yanda yake ya janta sai ya kai ta karshe waqtadi bi adhafihim wattakhidhu mu'adhdhinan kuma ka riki mai kiran sallah la ya'khudhu ala adhanihi ajra wanda ba zai dora karban sakamako ba akan kiran sallar shi me yasa saboda ba a san mai kiran sallah ce sai an dora mai salar zai dore sai an dora mai biya an dora bashi wani abu sai an yi janga da shi na za a dora baka in ya karba sannan ya dora kiran sallah manzo Allah ya ce ka riki mai kiran sallan da zai dora yi fi sabilillahi wanda ba zai dora karban wani sakamako ba akan kiran sallar shi to wannan ɗaya daga cikin dalile ne wanda suka nuna cewa ayyuka na neman kusanci ga Allah ba a son ka ce sai an biya ka kai su inan domin saboda yana iya zama cin karo tsakanin neman ladan da kuma biyan domin shi duk aikin da ake sai an biya ka to yawanci in ba a biya ka ba rauni kake ko kuma kai garab ko to ka gani shi kiran sallah idan mai yanzu in ba a biya ka ba za ka yi garab to kaga akwai matsala ko kace za ka yi zanga-zanga ko za ka yi kaza-kaza ko to kaga shi yasa shi haraka abinda ya shahi abinda ake neman kusanci ga Allah to wannan ana yin shi ne saboda Allah sallah ba a san a yi shi saboda a samu wani abu na duniya akwai dalilai da yawa wanda suka nuna hatsari ne mai girma mutum ya maida addinin shi abin neman kuɗi zama yana addini ne saboda wasu kuɗi da ake bashi dan haka da ba a bashi kuɗin nan ba kuma ka je ka bincika duk inda wani mai kiran sallah yake wanda ake biya wallahi da inda ba a bashi ba kwana ɗaya kwana biyu sai kaga ya fara rauni idan da yana dagewa yana kiyayewa duk abin da yake sai ya zo domin aka hada yan watanni ba a bashi ba sai ya ga shi ma dan fara shomawa wataƙila daga nan wurin ya fara bacewa kana ganin shi kwana biyu bai zo ba to wannan matsala ne ko kuma liman ko liman ma inda ya zamana biyan shi ne ake yi to kaga duk da dai akwai maganganu na malaman fiqhu akan waɗannan mas'alolin guda biyu amma abin da ya hirin jayi cikin su shine wato mutum kar ya karbi kuɗi a wajen jan sallah ko kuma wajen kiran sallah akhrajahu al-khamsa wa hasanahu at-tirmidhi wa sahih al-hakim dan hatta limanci ma maganan malamai jumhur shine suna ganin cewa bai dace ba daidai bane mutum ya dora limanci ana biyan shi to amma wannan biyan baya hana idan baitul mali ne take biyan ka kalkashin asusu ne na gwamnati shi wannan dukiya ce ta jama'a gaba daya malamai suka ce wannan daidai ne karban wani abu a ce gwamnati ce za ta dora ba da salar ga masu kiran sallah ko kuma limammai wannan daidai ne in ta bada kuma ka karba babu alaka tsakanin shi da cewa wato kana yi ne saboda a biya ka ko ka ci kudin ka ko ka canya ladan ka a wannan sanannen abu ne a musulunci cewa dama baitul mal tana daukar hidima da dawainiya ta wanda suke ma addini hidima waɗanda suke tsaye suna karantar da al'umma tana daukar dawainiyan su da hidimun dumin su kaga in akwai baitul mal wanda take ba masu yi wa addini hidima salar duk wata to wannan babu bukatar ma wani mutum ya ce sai yanzu ko makarantu waɗannan na koya Qur'ani inda akwai gwamnati wanda take biyan makarantu to haramun ne wani malami ya karbi kuɗin laraba ko kuɗin wata in dai gwamnati ta dauki nauyi tana bada salar a cikin baitul mal na ƙasa amma in ba ta dauki nauyi ba to kuma daidai ne mutum ya karbi wato sakamako wanda zai ruha mai asiri kuma ba a cewa wannan sakamakon da ya karba ya amsha ladashi aidan kuɗi yake yi a babu wannan hujjai ta gaba ko ta baya. Sannan haka ma kaga waɗanda suke zuwa suna raban gado. Yanzu malaman mu Allah ya ƙara musu ƙarfi da lahiya musamman masu raban gadon nan. Za ka ga kala biyu. Akwai wanda in ya je yayi raban gado ko kwana 100 yayi yana raban gado bai amsa dala, sisi bai karba. Annan mun san sunan cikin garin Maradi wanda za ka ga wani za a dauke shi ya je masu gadon ma su ta wahalar da shi, wanga ta da rigima, wanga ya wulakanta shi, wanga mai kaza ya ta wahala, ya yi kokari karshe kwana da kwanaki yana yi, karshe in ya kare suka ba shi wani abu ya ce ayi da shi, ya ce billahi lazi ko sisi bai so. Akwai wanda haka suke yi ko? To akwai kuma wanda su ma ke cagawa, wanda ma bai ma fara ta kila sai an yi jinga ko shi ke gai ya ce a kaza ne za a ba shi. To akwai kala biyu, duka akwai su nan cikin garin Maradi ko? To kaga wanda ya karbi kuɗi a wajen raban gado bai saba ma Allah ba akan karban kuɗin da yake yi, saboda babu baitul mali da aka ware wanda ake biyan shi akan wannan aiki. Wanda kuma yake karba zuhudi ne da takawa da kuma neman kusancin Allah yasa bai karba ba, amma shi da kanshi bai ce haramun bane karba. Naka da zaka je ka tarda malaman da ba su karban kuɗi in sun yi raban gado ka ce masa haramun ne karba, za su ce maka ba haramun bane ba, amma su ba su bukata kuma taka tsantsan ne, kuma rishin karban ya hiki yayewa ya yi taka tsantsan. Amma in mutum ya ga yana da bukata, shi miskini ne, yanzu an dauki lokacin shi wanda ya kamata ya nema ma iyalin shi abinci, kuma babu wata gwamnati da take daukan nauyin shi, to kuku da yema wannan dawaini yake nan ku za ku ba shi wani kaso? Kenan wannan ba laihi bane ba karban wani abu. أخرجه الخمسة وحسن الترمذي والصحيح الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دغ مالك بن الحويرث يرى الله تبت أجريش يتي من ذا الله تيرى دأمين شن الله ستبت أجريش يتي ممو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أهدكم idan wato sallah ta hadarto to dai daga cikin ku yi muku kiran sallah. Alhadith akhrajahu sab'a, shi ma wannan hadisin kenan ya nuna cewa lalle a samu mai kiran sallah wanda ka abar masallaci haka nan kawai sakiwa wai sai wanda ya ga dama ya zo ya kiran sallah. Kiran sallah yana da muhimmanci, ana ayyana wanda zai yi ne, kamar yadda manzon Allah ya ma wancan na baya shi ma wasiya cewa wattakhiz muadzina. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li bilal, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma bilal idza adzanta fatarassal, idan za ka yi kiran sallah ka jeranta, wai za ka kamta fahadur, idan za ka tada iqama ka gaggauta, waje albaina adanika wa iqamatika, ka sanya tsakanin kiran sallan ka da tada iqaman ka miqdara ma yafrugul akilu min akli, wala gudan yanda mai cin abinci zai gama cin abincin shi. Alhadith rawahu Tirmidhi wa da'afahu, kana wannan hadisin ya nuna bambanci tsakanin kiran sallah da iqama. A can baya mun karanto wayannan bambance-bambancen na cewa kiran sallah ana son a jeran tashi a yi sannu-sannu, ya kama kuma a gaggauta kamar yadda ya faɗi a nan tare da raunin hadisin. Sai dai wato hadisin yana bayani ne bisa kan ladabba babu matsala yin aiki da shi, kuma da sa tazara tsakanin kiran sallah da ta da iqama. Walahu an abi huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallam qal la yu'adhinu illa mutawaddi'un, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai yi kiran sallah sai mai alwala. Wada afahu aidan, shi ma ya raunar da shi, shi ma hadisin wannan mai rauni ne amma cikin babi ne na fada'il ana aiki da shi. Malaman hadisi sun ce ba a gina hukunci akan hadisi mai rauni, amma ana iya ambaton shi cikin ababe waɗanda suke fada'il al'amali ne, domin kwadaitarwa akan ayyukan alheri ko kuma tsoratarwa akan ayyukan sharri, musamman idan yana da wasu ayoyi da suke nuni akan abin da yake nuni ko wasu hadisan na daban. Don haka wannan babu matsala. Abinda aka hiso ga mai kiran sallah shine zama yana da alwallahi kiran sallah. Idan ka aka samu wani yayi kiran sallah ba alwallah ta yi, babu matsala, ai daidai. Amma dai mahi kamala mahi cika shine ya kasance yana da alwala. Walahu an Ziyad ibn al-Harith qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa man adzana fa huwa yuqim, kuma duk wanda yayi kiran sallah to shi zai ta da iqama. Wa da'afahu aidan, shi ma yace mai rauni ne. Wannan hadisi masu rauni da malam ya koro su anan karshe-karshen babi na kiran sallah, domin saboda ya tabbatar mamu da cewa wayannan duka ababe ne waɗanda suka shahi fada'ilul a'mal, ana gayan hadisi da ifai ciki, kuma ana samun natsuwa da su koda dai basu inganta ba. Kenan shi ma wannan hadisi ya nuna wanda kiran sallah shi zai tada iqama. To haka nan yahi, an yi san wanda ya kiran sallah ya tada iqama, amma idan wani ya tada wanda ba shi ba kuma yayi, ba a cewa sai an saki ko a ce bata yi ba, ko sai an yi kabli ko sai an yi ba'di, babu komi. Wanda ya kiran sallah shi ya kamata ya tada iqama, shine mahi cika, shine mahi dacewa. amma idan wanda ba shi yayi kiran sallah bai ta da iqama to ta taju wallahu an ziyad ibn al harith wa li abi daud min hadith abdullah bin zaid annahu qala ana ra'aytu ya'ni al adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta wa fihi da'fun aidan shi kuma wannan kaga ya nuna wato ya ce ana ra'aytu ni naga kiran sallah shine yace ya'ni al adhan ina yin kiran sallah naga ana kiran sallah wa ana kuntu uridu to ni ya kasance ina son kiran sallan nan sai fa qala sai manzon Allah ya ce fa aqim anta to kai ka ta da iqama kina amma kakka yi kiran sallah me yasa in ba a mance ba wannan Abdullah ibn Said shine wanda ya rawaito hadisin kiran sallah ko shi ya rawaito hadisin wani ya ga yayin mahalikin wani yayi dawafi da shi ya ganshi yana da sauran sanda makaranta a baya to amma anan bayan ya zo ya ga mahalikin sai manzon Allah ya ce to kai mutun ne wanda baka da sauti da haka ba za a sa kalla dan ba yanzu ka je ka koya ma Bilal kiran sallan nan sai je koya ma Bilal to kuma sai nuna shi ma yana kwadayin kiran sallan nan yana son a bar shi to sai aka ce to kai ta da iqama idan kaga wannan ya nuna wanda bai kiran sallah wani yana yi kiran sallah wani ta da iqama ko duka da hadisan da ibai ne amma duka suna tare da juna wa ana bi hurayra qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama al muadhdhinu amlaku bil adhan wal imam amlaku bil iqama mai kiran sallah shi yahi mallakar kiran sallah liman shi yahi mallakan ta da iqama rahibun adin wa da'afahu ibn adi ya rawaito shi kuma ya rauna nashi kaga dama ko can iqama asali wato liman ne yake cewa atada sai atada ilimin bai ce atada ba ba atada ba to sai zamana liman bai zo ba ana ta da iqama ba atada ba to shine yace liman shi yake mallakar ta da iqama shi kuma mai kiran sallah shine yake da mulkin kiran sallah kenan na wurin kamar an fadu kowa yana da mulkin shi mulkin kiran sallah na ladan ne mulkin iqama domin iqama da an tada ta to sallah za a yi sai liman ya gama kimtsawa ne sannan shi kenan haka shi yake mallakar ta da iqama shi zai sa atada ko kar atada idan an je tada yace aka atada a jira shi kenan babu wani cece ku ce kuma sai a jira وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه با ميد الدعاء تكانن كيران صلاه ده تا ده اقامه انا الدعاء ان دي متين يا سكي تا تو سي تاجي كمر كيدن غانغا ده لوجي ان دي تكانن كيران صلاه ده تا ده اقامه wannan lokacin Allah yana karban addu'o'i wannan yana cikin wuraren da aka rawaito cewa ana karban addu'o'in musulmi dan haka kenan musulmi sai ya dage gagai ma Allah bukatocin shi na duniya da na lahira a tsakanin kiran sallah da ta da iqama domin in aka yi addu'a a wannan lokacin ba a maido ta ana in ba a maido ta kenan za a karbe ta ko to na'am rawahu an-nasa'i wa sahih ibn khuzaimah an jabir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida'a duk wanda lokacin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamati akhrajahu al-arba'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda lokacin da yake jin kiran sallah yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma ya Allah ubangijin wannan kiran sallan cikakke haka ce Allahumma kamar an ce ya Allahu shine fasara Allahumma Allahumma ya Allahu domin ita Allahumma cikin ta akwai abu biyu akwai ya sannan akwai Allahu sune aka hadi aka yi Allahumma shi yasa baka ganin mutum ya ce Allahumma kuma ya ce ya Allahu Allahumma ya Allahu a ka maimaita abu biyu kenan Allahumma kawai kamar ka ce ya Allahu rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ubangiji na wannan kiran sallan wanda yake da kalmomi cikakku wassalati alqa'ima ummijin wannan sallai wadda wato aka tsaida ati muhammadin alwasilata walfadila kaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaba shi wasila kuma kaba shi fadila fadila shine hihiko da matsayi wanda ya dara sauran al'umma gaba daya wasila ita kuma wata daraja ce wadda hadisi yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato alwasila manzilatun la tambaghi li ahadin min ibadillahi illa biwahidin yace wasila wani matsayi ne a cikin aljanna wanda babu wani cikin bayon Allah wanda zai same shi sai mutum kwara daya sai manzo Allah yace ina fata in zamani ne kaji tawazu ko to idan ba shi bane waye yace matsayi ne a aljanna ke da suna alwasila yace babu wanda zai same shi cikin bayin Allah sai kwaya daya yace don haka ina fatan in zamani ne arju an akuna ana huwa yace ina fatan in zamani ne shi wanda zai samu wannan matsayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne min babu tawadu, amma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba kai da kake ka san ba wanda zai same shi. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato ku dora shi, yasa wani hadisi yace idan kuka ji mai kiran sallah yi kiran sallah, ku maimaita kuma ku roƙa mana fadila, ku roƙa mana wasila da fadila. Sannan cikin Qur'ani Allah ya ambaci wasila, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila. To can ma wajen fasarar ta ita ma wasu malamai sun kawo wannan hadisin, sun ce wannan matsayi ne wanda mutum ɗaya zai samu, shine Allah ya ce kowa ya nemi wannan matsayi. Ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, wabtagu ilayhi alwasila, kuma ku nemi wannan matsayin da ake kira da suna alwasila wajen shi. Kenan kowa ya dage da addu'a, Allah sa shi zai same shi ko? Kowa ya dage da addu'a ya samu wannan matsayin wanda mutum guda ne za a ba shi. Wasu kuma suka ce anan alwasila ta sha bamban da waccan. Suka ce wabtagu ilayhi alwasila, wannan abin da ake nihi nan alwasila alqurb, ku nemi kusanci a wajen shi. Wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi kusanci a wajen shi, kamar yadda ya faɗi a suratul Isra'i, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba wa ba'athuhum maqaman mahmuda, kuma ka tada shi a matsayi wanda za a yi mashi godiya akan shi, allazi wa'adtahu, wanda kai mashi alƙawalin shi. Ko wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kina wannan ita kuma asa harafi ne na mi na hwata, ana kawo wato kalima ce ta hwata, asa ba harafi bane ko fi'ili ne, fi'ili ne na hwata, domin dama larabci abu uku ne ke akwai kawai, daga fi'ili sai ismi sai harafi, babu adatu. In kaji mutun na nahwa yana adawatu jazami bai ida ganewa bane, ai babu adawatu. Huruful jazm ne ko asma'u ko asma'u ko af'al. Tun wajen koyon larabcinka ake ce maka kalma a larabci kashi uku ce, da harafi da fi'ili da ismi. To me ya kawo adatu, ita cikin wani kaso take? Ga sunan cike da littafin nahwu duka kuskure ne, ba a cewa adatu cikin karatun nahwu, a ce adawatul jazmi, adawatul nasabi, adawatu ne na kaza. Masu faɗin haka nan suna ƙara rikita ɗalibin da ke koyon nahwu kuma bai gane ba, domin inda an ce maka waɗannan hurufu ne na aljazm, to yanzu ka gano duk wanda ka gani cikin su, cikin abin da zai taimaka maka ya sauƙaƙe maka wajen iya al-irabi, da ka zo ka ce lam yalid sai ka ce lam harfu jazmin, to aka ce maka adawatu ne, aka tattara maka su zo kuma aka ce duka adawatu, sai ka ce adawatu jazmin. In yanzu adawatu jazmin bai yi ba, kai tsaye harfu za ka cewa, to kuma duk in ka zo wajen li'irabi ka ce har, to na akwai wasu ka'idoji da cikin kanka wanda aka riga aka baka ka rike, kenan har duk inda hurufu suke la mahalla la hamil al-i'rab, kenan kana gama cewa harafi ne, harfu jazmin mabniyun ala sukun la mahalla la hamil al-i'rab, domin duk harafi la mahalla la hamil al-i'rab a ka'idar larabci. To in kuma ba misali yanzu sai ka ce kaifa khuliqat, kaifa sai ka ce a kaifa, wannan adatul istifham ne, akai ne adatul tin, wannan kaifa ya kamata ka san menene, harafi ne ko ismi ne ko fi'ili ne, ba zancan adatu bane, zancan ka san menene kaifa, wannan shi zai taimaka maka wajen iya nahwu da kyau. Sai ka san kaifa wai ita cikin asma'u take ko cikin hurufu ko cikin af'al, tunda wannan ka san uku babu na hudu a larabci, kowace kalma in bata zama fi'ili ba dole ta zama harafi, in bata zama ba dole ta zama ismi. Yanzu sai a gaya maka cewa kaifa tana cikin asma'ul istifham, kenan al-istifham abu biyu ke da kai cikin, akwai hurufu akwai asma, to su asma'u duk ism in yazo farko mubtada ne, ai da ma ka san wannan ka'idar. To sai aka ce ma kaifa khuliqa, sai ka ce kaifa ismul istifham mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-fathi ka ce la mahalla min al-i'rab, kuma ai ba harafi bane, dan haka ba harafi bane, kaifa ismun go ismul istifham ne mabniyun ala al-fathi, dan haka ne sai ka ce fi mahalli rafa'i mubtada idan farko yazo, dan haka a mahallin rafa'a ne ga mubtada, tunda ismu ne dama yana zama mubtada farko. To in baka san wannan ba, aka tattare su duka aka ce maka adawatu ne, an ƙara ruda ka. Dan haka wa yace wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu hallat lahu shafa'ati, ina ne nake na dawo ga hurufin nan. A asace na kawo ko ta cikin asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, to kaga asa ita harafi ne ko fi'ili ko ismi, eh fi'ili ne, asafi'ili ne. Na'am, sune ake ce ma fi'il madin naqis. Ishi da irin su kana ko? To yace idan mutun ya faɗa haka, to idan asa, asa koda tana nuna raja'u, to in dai Allah ne yace asa, to malamai suka ce tabbatarwa ne. Haka da Allah yace asa an yaba asaka rabbuka, kenan tabbas ne ubangijinka sai ya tada ka maqaman mahmuda. Ba wai tsammani ba, dan aka barta a larabcin ta yanda take asali, to ana tsammanin ubangijinka zai tada ka, ba tsammani ne ake ba, tabbatarwa ne. Asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. To amma inda za ka ga asa ta tsaya plastikin ta, sai ka kalli can inda Allah ta'ala yace asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wa asa, to nan haka nan ne, nan tsammani ne ko? Wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, kuma ka tada shi a matsayin nan wanda al'umma za ta gode masa akan shi, wanda kai masa alƙawali, hallat lahu shafa'ati yawal qiyama, ceto na zai same shi ranar alƙiyama. Akhrajahu al-arba'a, hadisin nan akwai darussa cikin shi, lokaci yayi za mu tsaya nan wurin insha Allah ta'ala, sai bayan sallah ta layya kenan sai mu zo mu tashi babu shurutus salah. Alhamis mai zuwa za ta kasance yana Arafa ko? Kaga kenan ba za a yi darasi ba insha Allah ta'ala, kenan sai Alhamis ta gabanta insha Allah kai tsaye za mu zawo mu dasa. Kenan wanda Alhamis mai zuwa ba za mu yi ba, amma ta gabanta, domin ta gabanta ai sallah ta wuce ko? To insha Allah ta gabanta ce za mu dawo mu ci gaba da babu shurutus salah. Muna fatan abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi, ya ba mu lada, kurakurai kuma Allah ya gafarta mu, su kuma nuna mu su mu gyara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.